A ranar Litinin din da ta gabata ne, Dr. Ungoji ta karbi ragamar hukumar cinikayya ta duniya sakamakon cikakken goyon bayan da ta samu daga sabuwar gwamnatin Amurka karkashin jagorancin shugaba Joe Biden. Tsohuwar ministar kudin tarayyar Najeriya, wacce ta rike mukamai da dama a gida da waje, Dr. Ungoji ita ce mace ta farko kuma yar Afirka ta farko da ke shugabancin hukumar ta WTO ko OMS. Dalili kenan kungiyoyin kare haƙƙin matan jamhuriyar Nijar ke alfahari da ita, inji Hajiya Halima Sarmai, mataimakiyar shugabar kungiyar SOS Fair.
Yau dai ranar alfahari ce ga duk matan duniya, ba na Najeriya kadai ba. Bakan wata ba babu ilimi bane, ba babu basira bane, ba babu hikima bane. Matsalan launin fata ne da ake kawo ana sawa cikin lamarorin rayuwa su da ke kawo cikas. Ka san mu mata ana ganin kamar wani bi ba mu iyawa ne. To ba kasawa ba ce wani bi, ka san haraka rayuwa ga iyali, ga wasu lamurra da suke zawa, ga tarbiyyar yara shine yake dan kawo mu, yake dan taka mu gurki wani bi wajen da tahiyar da rayuwarmu.
Haka shi ma masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ke farin ciki da zaben Madam Ungozi a wannan matsayi.
Abin alfahari ne, abin jin daɗi, abin murna ga dukkanmu mutanen Afirka. Wannan mata ƴan Nigeria, Ungozi ta zama wato shugaban hukuma ta cinikayyar duniya wanda ake ce ma OMC, kuma ya zamanto ita ce ƴan Afirka ta farko da ta fara rike wannan mukami, kuma mace a cikin duniya.
Ya kuma kara da cewa damƙa ragamar wannan hukuma a hannun wata ba Afirka alheri ne ga nahiyar Afirka, wacce ta jima tana fuskantar rashin adalci daga wasu masu bakin fada a ji a duniya, inji shi.
In ka dauki kamar yanzu man fetur namu wanda muke tonowa cikin kasashen Afirka, kai duk abin da ka sani wanda muke tonowa ko muke shukawa yana hutawa, to farashin shi ba mu ke sanya shi ba su ke sanya shi ta hanyar wannan hukuma. Kenan tunda aka sa wannan mata ƴan Afirka kuma ta yi zama tsohon minista ta kuɗi ta Nigeria, ka san ku da inda aka ce muku mutum ɗan asalin Nigeria ne, ana mishi tsammahanin kishin Afirka.
Ganin yadda ake fama da ƙarancin hanyoyin ilmantar da mata a ƙasashen Afirka, yasa Hajiya Halima shawartar sabuwar shugabar hukumar ta cinikayya ta baiwa wannan fanni muhimmanci.
In kai lissahi matan Afirka in su miliyan nawa ne, nawa suka yi karatu, suke da ilimi, nawa suke da ilimi mai zurfi, abin kalilan ne. Kenan ta ba da ta yi aiki tukuru kan matan Afirka su samu ilimi, musamman ma ilimi mai zurfi, saboda yanzu ilimi shi ke kyautata rayuwa ɗan adam.
A farkon shekarar nan ta 2021, ƙasashen Afirka sun kaddamar da tsarin kasuwanci mara shinge. Sabili kenan masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ke cewa kamun lidayin Dr. Ungozi Okonjo-Iweala na iya zama wata hanyar ƙarfafa wannan yarjejeniya. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.